Chifti Kuop sai, Adamar Hawawu, dike sai challe halice koshi kifarko, arkal kifarko, sai tambaye shi Adamar Hawawu, ta burce iko abu charin wanda ta shirye, marisa challenge, kuma su ta kawo albirce agi kaga volin da ta tiyo albirce. Challe kuma ta burce izini a ta ci char agi kaga nime kan ya sanu, amma banda nime ka fiti su gudun da mi, a gebe kan ya san kita ka nabi, ke yan shi tafin arbiyasu a challe. Abu citi nime kan ya san da challe fe shekar ta ci, tafin arbiyasu su ta chal dankantaka sun ce challe. Ata ka shimi ka shifta ne, ke yan yanda challe linge ne ka Adamu ce Hawawu, a gifta katisun agi ka vole. Dubu lokaci dole ne ko shi fi aikir sosai a wahala buta bin harcia ta ci. Sugun tanga fitu wahala arguant armust.